lokacin da kai wata waka wanda kafin ka sani in seconds kowa ya ji wakan
ka I had a nice dream cewa na ganta ne and I've never seen this girl babu kamar ta ne she is wonderful
Hi everyone sunana Ezwe ina tare da
Classic Moha
Classic Moha kai kadai ne mawakin da arewa lokacin da kai wata waka wanda kafin ka sani in seconds kowa ya ji wakan nan wani energy ne baka wannan haji wannan wani kalan energy ne kaji da har kai kalan wannan waka
to ni yanzu in ka ce min maganar energy ka san shi abu da kake gani komai na Allah ne ko baka ba kuma abu ne wanda dai kawai dai ya zo ne muna ganin cewa like normally dama ka san kowane artist burin shi ya zama to mene yayi waka wanda ya daukaka to ni ma dai nayi ne normal as far ina ganin iya yanda abin zai kasance ka gane sai zama to cewa na zo nayi shi kuma irin Allah ya daukaka abin sosai sosai amma gaskiya ni kaina ni ne inspiration din kaina gaskiya sincerely speaking dan bazan ce mai ga wanda yake inspiring ina ko na uba kawai the energy din is from me ne kawai
amma ya kaji ya kake ji yanda kaga mutane suke using sound din nan ya kake ji
haba ai sai masha Allah kai ka san dole sai godiya gan gaskiya ni kaina I never expected it cewa wakan zai kai inda nake tunani haka amma gaskiya cikin ikon Allah da wasu abubuwa wakan Allah ya zo ya daga shi ba ma anan ba ma sun yi jar suwaye zaka ga duka suna vibing a TikTok wasu abubuwa gaskiya na ci daɗi sosai okay ai na ci daɗi yanda waka ma tunani sosai da
shi kenan me kake da shi wanda zaka ga masoyan ka kan cewa akwai wata wanda za a sake yi wanda kawai za a jita ne kawai
haba muna nan back to back za mu saka sabuwa banga to banga ma
irin kwanan nan akwai wata wanda za a saka
ina da wakan da zan saka ni da yonke kwanan nan wato sarauni yake nan shi ma muna sa ran Allah da Allah ya kai mana shin da muke so
ka ce mutanen arewa su anticipating sarauni yake
anticipating din sarauni banga insha Allah ba lokaci
to shikenan classic mu muna godiya